Gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci sarakunan gargajiya da su rungumi jama'ar su kana tabbatar da samun dawwammamin zaman lafiya a yankunan su. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo yayi wannan kiran a garin Shagamu dake jihar Ogun a wajen nadin Akarigo na ƙasar Remo Oba Adewale Ajayi a matsayin sabon Akarigo na Remo Land dake jihar Ogun.
The arrangement must mark the coming together of all sons and daughters of Remo to take this historic land to
its
rightful place in the 21st century.
Farfesa Yemi Osibanjo yace mulkin ka dole ne ya tabbatar da hadin kan dukkan ilahirin yan asalin yankin Remo don a ciyar da wannan kasa ta Remo mai tarihi a gaba. A cikin karni na 21, Farfesa Osibanjo yace hada kan jama'a yana kawo zaman lafiya, zaman lafiya yana kawo shugaban kasa da ingantar tattalin arziki. Don haka sarakin ya tabbatar da an sami zaman lafiya a yankin sa. Shi ko gwamnatin jihar Ogun Sanata Ibikunle Amosun ya shawarci basaraken na Remo wato Akarigo na kasar Remo Oba Adewale Ajayi da ya jagoranci jama'ar sa, sannan yayi duk abinda zai yi ya tabbatar da zaman lafiya ga mazauna yankin Remo kana ya ilmantar da jama'ar yankin a game da biyan haraji ga gwamnati. Gwamna Ibikunle Amosun yace muna sa ran sarkin zai yi amfani da hanyoyin da yake da su basirar sa ga kasar Remo da ma jihar Ogun ta yadda za su kasance a matsayin su na zaman lafiya a cikin kasar mu Najeriya. Ya tabbatarwa sabon sarkin cewa gwamnatin jihar Ogun za ta dafa masa baya domin samun duk abin da ake bukata ga jama'a da yake mayar da jawabi. Akarigo na Remo Oba Adewale Ajayi yace zai yi duk abin da zai yi don kare wannan babban matsayi. Oba Adewale Ajayi yace da yin gaskiya da adalci da mutunci zai jagorancin wannan babban matsayi tare da ƙara kokari don yin jagoranci na gari ga jama'ar sa. Bikin da ya sami halartar Oni na Efe Oba Adeyeye Ogunwusi Alake na kasar Egba Oba Aremo Gbadibo da dai sarakunan gargajiya da dama, kusoshin gwamnati, shugabannin hukumomi da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.